sanyawa mijinki suna da waɗannan kalaman soyayyanki gani. My sister, he will die for you. Na farko, captain of my heart. Captain of my heart. Wow, I love this. Good morning, the captain of my heart. You're the captain of my heart. Na biyu, na faro daga kasa ne. Dream guy. Captain, me captain shine irin kamar jagoran zuciya ko? So, dream guy fa shine irin your guy. Dama shine na mafarkinki kuma kin same shi. So, dream guy. Hey, dream guy. Say, forever flame. Flame pa yana nufin irin wutan nan. So, forever flame. Har abada soyayyen shi za ta yi ta kunnuwa ne a cikin zuciya. So, forever flame. Sai na gaba, my always man. Mutumi na? Na har abada koyaushe. Hunk of mine. Hunk tana nufin gutsirin wani abu gundume mai. So, hunk of mine yana nufin irin wani barin jikinki ne. Katoto wannan ba shi ba rayuwa. Sai my safe place. Ki kira mijinki da my safe place yana da daɗi saboda irin sai da shi kike samun nutsuwa. In babu shi ba nutsuwa. So, my safe place. Sai me love warrior. Gwarzon soyayya. Warrior gwarzo. So, love warrior. My love warrior. Gwarzon soyayya. Sai my ride or die. In ba da kai ba sai mutuwa. Kai zaka ja ni gaba. In ba da kai ba sai dai mutu. My ride or die. Sai me heartthrob. Heartthrob irin kamar like wani magnet ne na zuciya wanda duk zuciyar da ta ganshi kokari take ta je ta manne da shi. So heartthrob kenan. Sai na ƙarshe my king. Na fatan shi kuma zai ce meke my queen. Zan zo da nasu. So ma so ki kira mijinki da waɗannan zafafan sunayen kalaman soyayya. Ba sai kin biya ni ba kyauta. Ah, see you. In kuna san shiga jin koyon Turanci, muna koyarwa. Idan a Kano ake akwai makaranta da za a iya zuwa, musamman wanda hoton raba ta yi musu nisa ba. In kuma ba a Kano bane ba to sai dai ta online.